we conducted many operations against Boko Haram in Cameroon and Nigeria.
Kwamandan runduna ta daya na dakarun kasashen yankin tafkin Chad kenan, General de Brigade Buba Dobekreo kemani karin bayani dangane da har-haren da suka kaddamar akan mayakan Boko Haram akan iyakar Kamaru da Nigeria a yankin Kilta Wulgo, al'amarin da yayi sanadiyar rugurguza baki ɗayan sansunonin mayakan Boko Haram na wannan shiya
near border Cameroon Nigeria. You know that why we have a good result now.
Mayakan na Boko Haram daga bisani sun yi ta tsallakowa kan iyakar Nigeria inda suke neman arcewa can.
Kamaru shuriya o.
Are you good to go?
Good to go.
Are you motivated?
Motivated.
I can't hear you.
Babban komandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim, ke kara zaburar da dakarun wata bataliyar da ke karkashin rundunar sa a shirye-shiryen da suke yi don tunkarar mayakan na Boko Haram a wannan shiya. Waɗannan dakarun ne kuma daga bangaren Najeriya suka durama waɗannan ƴan Boko Haram din da suke kokarin shigowa ta hanyar kulofata da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru bayan da Kamarun ta yi musu zafi. Sojojin sun halaka da dama daga cikin su yayin da suka kwato wasu daga cikin kayayyakin yakin su, kamar da yadda Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ke kara shaida min.
To ai sojojin mu nan suna aiki tun daga wajen iyakar Najeriya da Kamaru har dai wuraren Sambisa. Kun san muna nan muna aiki kuma muna sintiri. Mun samu rahoto na sirri zuwa inda ƴan Boko Haram din manyan su suna bin wannan hanyar. Shine muka shirya wannan operation din kuma kamar da yadda kuka gani bai akan wannan aikin abun ya tafi mana yadda muke so, kuma mun gode ma Allah. Ba abun da ya samu wani soja, ba mu bata da komai ba a cikin kayan aikin mu. A nan mun tabbatar mun ga gawan su manyan Boko Haram din guda shida, amma mun tabbatar cewa sun fi haka domin akwai wasu wanda suka gudu sun samu rauni daga harbin bindiga amma sun gudu, su ma wannan ba za su tsira ba. Amma dai wanda muka gani muka dauki hoto shine su ne mutane shida. Mun samu bindiga da yawa da muka debo a wurin, mashina da yawa da kekuna da kuma abinci.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Marwa a jamhuriyar Kamaru.